qaulul muallifi maganar mai wallafa littafin wane ne muallifu anan ibn taymiya ba usaymin ne yake sharhi ba to shi maganar mawallafin rahimahullah ibn taymiya kenan cikin aqidatul wasitiyya da yace wa qauluhu subhanahu da kuma fadar Allah subha tsarkiya tabbatan mai da yace huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli shay'in alimun wannan ba aya ce daga cikin ayoyin qur'ani ya dauko ba huwa shi Allah al mubtada huwa irshi mubtada al awwalu sai yazan khabari al akhiru sai yazan khabarun thanin wal zahiru sai yazan khabarun thalithun wal batinu sai yazan khabarun rabi'un mubtada guda ana iya sa mai khabari 100 duk ga mubtada guda ina fatar kun fahimta kamar nan ne kaga yanzu abin ga khabari hudu agama huwa shi ab mubtada sauran sunaye duka kaga khabari ne na mubtada huwal awwalu kaga mubtada da khabari muna tare yace Allah ya ce huwal awwalu Allah shine na farko wal akhir kuma shine na ƙarshe wa zahiru shine madaukaki shi amma anan zahiri madaukaki wal batin kuma shine wanda a boyayye ba na ƙasa ba sabanin daukaka ba ƙasa ba baka cewa Allah shine na ƙasa shine batini boyayye wa huwa bi kulli shay'in alimun kuma Allah masani ne game da komi sharhin wannan maganar wa qauluhu fadate subhanahu hadha ma'dufun ala surati wannan magana ta ibnu taymiya wa qauluhu subhanahu ana atafinta ne akan suratu can da yace fi qauli almu'allifi ma wasafa bihi nafsuhu fi suratul ikhlasi abinda Allah haka abinda Allah ya siffanta kai ne cikin suratul ikhlasi sai yace wa qauluhu subhanahu da kuma fadar Allah ya kawo suratul ikhlasi in kuna tunowa da kuma fadar Allah da yace huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu hadhihi arba'atu asma wadannan sunaye ne guda hudu na Allah suna cikin asma'ullah ko kaga ana kira Allah al awwalu ana kira ne al akhiru ana kira ne al zahiru ana kira ne al batinu kulluha mutaqabila kowaccen su tana fuskantar guda kaga al awwalu tana muqabala da al akhiru al-zahiru tana muqabala da al-batinu shine yace kulluha mutaka kowaccen su tana muqabala da yawwata fi zamani ga lokaci wal makani da kuma wuri al-awwalu shine na farko wannan ya shafi lokaci ko ya shafi wuri na farko da na ƙarshe me ya shafa lokaci ma dalla sannan wal-zahiru wal-batinu da madaukaki da kuma wanda a boyayye shi ko me ya shafa wuri madalla kowaccen su tana muqabala da yawwata fi zamani ga zamani wal makani da kuma wuri tufidu suna fa'idantar da ihadatul lahi kewayewar Allah subhanahu wataala bi kulli shay'in game da komai komai Allah ya kewaye game da sanin sa awwalan da farko wa akhiran da kuma ƙarshe tun na farko har zuwa na ƙarshe wa kadhalika fil makani hakan ga ga wuri shi ma ففيه الإحاطة الزمانية don haka cikin wannan ayar waɗannan sunayen al-awwalu al-akhiru al-zahiru al-batinu akwai ihada zagayewa az-zamaniya ta zamani wal ihada al-makaniya da kuma zagayewa ta wuri Allah ya kewaye ga kowane zamani da sanin komi sannan ya kewaye ga kowane wuri da sanin komi huwal awwalu to me ma'anar al-awwalu fassarahu an-nabiyyu alayhi salatu wassalam bi qawli annabi ya fassara al-awwalu da zancin sa yace allazi laysa qablahu shay'un cikin wani hadisi yana nan cikin addu'o'in manzon Allah cikin hisnul muslim inda yake cewa allahumma antal awwalu la shay'a qablaka wa antal akhiru la shay'a ba'daka wa antal zahiru la shay'a fawqaka wa antal batinu la shay'a ba'daka iqda anni dayni wa aghnini min al faqri na cikin addu'o'in neman kuɗi kuma ingantattata ka gani kaga sai ya kawo sunayen guda hudu al-awwalu al-akhiru az-zahiru al-batinu da sun kawo cikin Qur'ani sai ya fassara su Allahumma antal awwalu Allah kai ne na farko me zamanka da farko allazi la shay'a ba'daka, wanda babu komi bayan ka, shi amma ana al-awwalu. Muna tare. Yace fasarahu annabiyyu alayhi salatu wassalam bi qawli Allah, annabi ya fasara al-awwalu sunan Allah al-awwalu da zance ne, yace allazi laysa qablahu shay'un, shine wanda babu komi gabani nai. Kaga awwaliyya tamaman, awwaliyya cikakka. Yanzu misali, jiya mun haɗu na wurin karatu ko ba mu haɗu ba, madalla yau kuma ga mun koma haɗuwa ko, sai a ce yau wa fara zowa mallam Muhammadu ya fara, ya riga kowa shi an na farkon da ya fara zowa yau. Awwaliyya ta cikakkiya ce, ba cikakkiya bace tunda jiya, amma jiya ba shi ya fara zowa ba. Kaga awwaliyya ce, ba cikakka bace. Yau ɗaya na yanayi kuma gobe ba shi zai fara zowa ba. To amma shi Allah da yace allazi laysa qablahu shay'un, kamar wanda annabi ya fassara, babu wani abu gabani nai. Wanda ya zan na farko yau, yau yake na farko, jiya ba shi ya na farko ba, kuma gobe yana yau ba shi zai na farko ba. Kaga ashe awwaliyya ta ta yau ɗaya ta, ashe ba cikakka bace, naƙisa ce. Amma shi Allah awwaliyya ta cikakkiya ce, babu wani abu duniya da lahira kahin Allah. Kaga awwaliyya cikakka kenan. Mun fahimta? Madalla. To ina yake? Yace wa huna fassara al-ithbat bin nafi, anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara tabbatar suwa da korewa. Sunayen Allah sifofi ne mun yi baya sun kunshi abu biyu: sunaye masu tabbatarwa, sunaye masu korewa. Wane suna an ga sunaye ko sifofi masu korewa? Salbiyat, masu korewa. To yanzu in an ka ce ma Allah al-awwalu, wannan suna tabbatarwa ya ko korewa? Tabbatar suwa, ya tabbatar da zama Allah na farko, ya tabbatar da athbata al-awwaliyatan lahi, ya tabbatar da kasancewar Allah na farko. To da annabi ta fassara shi, yanzu al-awwal ba yana nuna tabbatar suwa ba, sai annabi ya fassara shi da salbiya, da korewa. Sai ce allazi laysa, laysa korewa ce koko ko tabbatar suwa? Yace allazi laysa qablahu shay'un, haka annabi ya fassara al-awwal. Shine yace fassara al-ithbata, sai ya fassara tabbatar suwa bin nafi da korewa. Ce allazi laysa qablahu shay'un, kamar yadda yake cikin hadisi, anta al-awwalu laysa qablaka shay'un. Me ma'ana al-awwalu? Allazi laysa qablahu shay'un. Kaga sai ya fassara ithbati da nafi. Faj'al hadhihi sifa, sai ya sanya wannan sifa athubutiyya, wanda an mai tabbatar suwa, sifatan salbiyya, sifa ta korewa. Yanzu annabi ya fassara ta da laysa qablahu shay'un, kaga an kore. Wa qad dhakarna fi ma sabaqa, ma ambata ga abin da ya gabata, anna sifatu thubutiyya, cewa sifofi masu tabbatarwa, akmalu, sun hicika, wa akatharu, kuma sun fi yawa daga sifofi masu korewa. Fale ma za, saboda mito fana kulu, sai mu ce fassara annabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidhalika, annabi ya fassara al-awwal, wanda sifa ce mai tabbatar suwa, sai ya fassara ta da sifa mai korewa. Ya fassara ta da haka ne, li tawkidil awwaliyya, domin karfafa awwaliyyan nan. Awwaliyyan nan kasan cikakkiya ce, ba naqisa ba. Muna tare. Yan an ka ce mallam Muhammadu yau ya yi shi annan farko ga zakwa karatu yau, ga zakwa a masallaci. Sai a ce to jiya fa, a ce a jiya mallam Abubakar ya yi na farko, ashe kenan awwaliyyan mallam Abubakar ta yau, awwaliyya ce ta yau kawai, kaga ba cikakka ba. Gobe kuma mallam Umar shi ya yi na farko, ba mallam Muhammadu ba. Muna tare. To shi Allah duk duniya ga komi babu wani abu wanda gabani nai. Kaga awwaliyya cikakka. To saboda annabi ya ƙara kwai lifayin din wannan ithbati da awwaliyyan nan ta kunsa, sai ya fassara ta da nafi. Yace allazi laysa qablahu shay'un. Muna tare. To ina yake? Yace fassara annabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidhalika, annabi ya fassara wannan awwaliyyat da cewa wanda babu komi ga li tawkidil awwali, domin karfafa awwaliyyat, yani annaha mutlaqa, yana nuhin wannan awwaliyyat mutlaqa ce, ba wani abu duniya da lahira gabani nai. awwaliyatun laysat awwaliyatu idafiyya, ba awwaliya ce wanda bata zan tarabawa ba kawai, kamar awwaliyar malla Muhammad yau da ya za awwalu man ja'a hadal masjid shi anna farko, kaga awwaliya tai ta idafiyya ta yau dai zaka jinya na awwaliyar gare shi, amma ji shi anna farko ka gani ashe ba awwaliya ce cikakka ba, muna tare. Hatta la yuqala hayya zamba a cewa hadha awwalu bi itibari ma ba'da, wannan shine na farko in an kai la'akari da wayannan zo baya ne, kamar mallam Muhammad da ya zan na farko yau dai na yazo yau ku wattahu bayan mallam Muhammad ya taho, amma jiya kuma ba shi ya taho da farko ba, muna tare. Wa fihi shay'un akhar qablahu, sai a dauka akwai wani abu daban gabani nai bancin yau, kamar yadda jiya mun samu ba mallam Muhammad annabi farko ba, to irin awwaliya ubangiji ba haka nan take ba, shi awwaliya ce cikakka babu wani abu gabani nai, shi yasa annabi ya fassara ta yace lai alladhi laysa qablahu shay'un, muna tare. Fasara tafsira, don haka fassara wannan awwaliyat bi amrin salbiyyin, da al'amari wanda an mai korewa yace laysa adallu yafi zama dalili alal umumi akan gamewarta alla annaha awwaliyatun mutlaqa, akan cewa wannan awwaliya ta ubangiji awwaliya ce sakiwawai, muna tare. Wala hadha qala, saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysa qablahu shay'un, babu komi gabani nai. Wa hadha bi itibari taqaddumi zamani, wannan ya an yi la'akari da gabata na zamani, al awwal ana magana ne game da zamani, ba wani abu gabanin ubangiji. Wal akhiru, shi kuma suna na al akhiru, fassarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi qawli, annabi ya fassara da cewa lais alladhi laysa ba'dahu shay'un, duk da cikin hadisin guda. Wane ne al akhiru? Shine wanda babu komi baya nai. Shi ecci ba suna al akhiru, suna ne mai tabbatar suwa, ya tabbatar da zama Allah na ƙarshe. To sai annabi ya fassara shi shi ma da salbiya da siffa mai korewa. Alladhi laysa ba'dahu shay'un wa la yatawahhamu, domin kada azaci anna hadha, cewa wannan ya dullu ala gayatin, wannan na nuni akan matukali akhiriyati ga karshe nai, babu komi duniya da lahira wanda zai zo baya nai, shine na karshe duka. Kullu shay'in halikun illa wajhahu, komi zai halaka illa shi dai Allah, shi dai zai wanzu. La'anna hunaka ashiya abadiya, domin ko bancin Allah akwai wasu abubuwa da za su wanzu har abada, su ba za su kare ba. Kamar mi wahiya min al-makhluq, kuma su abubuwan suna cikin halittun Allah, amma kuma za su wanzu ilal abadi, kal jannati kamar aljanna, akwai sanda za ta kare, wannan da wuta akwai sanda za ta kare, kaga waɗannan duk suna na har abada. To don kakkaza cewa dai yake da su, sai an kace huwal akhiru. Ina fata kun fahimta. Fayakunu ma'ana wal akhiru, to sai ma'ana na ƙarshe sai ya zamo annahu muhidun bi kulli shay'in, Allah ya zagaye da sanin komi, kuma ilimi ne ya zagaye game da komi, shi an ma'ana zamanai al akhiru. Fala nihayata li akhiriyati, don haka babu ƙarshe ga ƙarshe nai. Wa zahiru, shi kuma suna Allah az-zahiru, min az-zuhur, an samu shi ne daga zuhur, me ma'anar zuhur? Wa huwa al-ulu, shine daukaka, kama kala ta'ala, kamar yadda Allah yace cikin wata aya, yace huwa alladhi arsala rasulahu, Allah shine wanda ya aika manzonsa, bil huda da shari'a, wa dinil haqqi da addinin gaskiya, wane manzo kenan? Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyuzhirahu, domin Allah ya dauka kashi addinin ga aladini kulli, akan addinai dukkan su, duk wani addini da ka sani duniya, to Allah ya aika annabi da musulunci domin ya dauka addinin na musulunci aka, kaga liyu zahirahu ai liyuliyahu, domin ya daukaka addinin, zuhuri nan mai ma'ana uluwu. Wa minhu, daggare shi an ka samu zaharu dabba, bayan dabba, ban dabba sama gare ta yake ko kasa, sama ba dalla, la'annahu alin alaiha, domin ban ya daukaka akan ta, saman ta nan ne banta, muna tare. Wa minhu qawlu, amma ban mutun sama yake gare shi ko ina yake gare, gehen ba yake gare shi, amma ita dabba ban ta shine saman, babu komi sama nai. Wa minhu qawlu ta'ala, kuma daga zuhuri dai mai ma'ana uluwi, akwai maganar Allah cikin suratul kahfi, yace fa mastada'u an yadhharuhu wa mastada'u lahu naqaba, katangan nan da Zulkarnain ne yayi wanda ta sha makance tsakanin mutane da Yajuj da Majuju sai Allah ya ce fa masada usu Yajuj da Majuju ba su da iko an ya zaharuhu ai an ya aluhu su taka saman katangan ba su iya takawa balle su hauro su shigo cikin mutane fa masada ulahu na qaba kuma ba su samun iko su yi kusuwa katanga ce wanda an kai da karafa sannan da wuta ba su iya huje ta ba su iya tako ba sa taka sama balle su shigo sai lokacin da Allah ya so su shigo to zai ba su iko sai su hude ta sai su kwararo cikin mu muna tare to ai liyulihu ina yake ai alu alai fa mastada'u an yadhharu ba su iya su ya juje ba su iya takawa saman katangan ai alu alai ba su iya daukaka akan katangan wa qala an-nabiy alayhi salatu wassalam annabi yace fi tafsir ga fassara wannan kalma az-zahiru yace alladhi laysa fawqahu shay'un anta az-zahiru laysa fawqaka shay'un wanda babu komi samanka fa huwa alin ala kulli shay'in don haka az-zuhur yana nuna Allah madaukaki ne akan komi muna tare wal batinu fassara an-nabiy alayhi salatu wassalam annabi ya fassara al-batinu قال يجي الذي ليس دونه شيء وند باب كومي بايا ne kuma وهذا كنايتون me ma'anar wanda babu komi baya ne wannan kinaya ce an ihadati game da kewayewar Allah bi kulli shay'in ga komi da iko da sani duka Allah ya kewaye ga komi duk halittu da ka sani duniya al ma'ana abinda an ma'ana annahu ma'uluhi ta'ala shi Allah ta daukaka sa fa huwa badinun kuma boyayye ne fa'uluhu daukaka tai la yanafi qurbahu ta'ala bai kore kusanci ne falbadin don haka abinda abadin qaribun min ma'anil qarib wato makusanci daga ma'anar makusanci ma'ana zama ne albadinu kusa yake kuma wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil waridi ba mu yi ta ba shekaran jiya cikin tafsiri wa ta'ammal hadhihi al-asma' al-arba'a kaga bayan zama ne madaukaki babu komi sama nai kuma kusa yake gare mu kusa yake gare mu da mi da elements ba da zatin sa ba da elements sa ma dalla don haka elements da ikon sa sun kewaye komi na halittun Allah ba abin da ya fita da cikin ikon Allah kamar yadda ba abin da ake yi ba tare da sanin Allah ba muna tare wa ta'ammal hadhihi al-asma al-arba'a kai la'akari da waɗannan sunaye hudu na Allah al-awwalu al-akhiru adh-dhahiru al-batinu tajidu zaka samu annaha mutaqabala cewa suna muqabala da juna al-awwalu yana muqabala da al-akhiru adh-dhahiru yana muqabala da al-batinu wa kulluha khabarun duk sunayen guda hudu khabari ne labari ne a mubtada'in wahidin ga mubtada guda me mubtada ne huwa al-awwalu huwa shine mubtada al-awwalu sai zan khabarun wal-akhiru khabarun thanin wadh-dhahiru khabarun thalithun والباطن خبر رابع لكن بواسطه حرف لا سي دي wannan khabarin an kawo su da wasidata harfin adafi wa huwa alwaw muna tare huwa alawwalu sai yace wal akhiru wa wadannan shine harfi na adafi wa zahiru ga wannan wal batinu kaga an kawo sauran labarin rukan ta wasidata harfin adafi shine wa wal akhbaru labarun rukkan mubtada in sun kazo bi wasadati harfil adafi da wasada ta harfin adafi kamar yadda suke nan to aqawa sun fi karfi min al akhbari daga labarun rukka wadanda sun kazo biduni wasadati harfil adafi ba tare da wasada ta harfin adafi ba akwai inda Allah ya ka labarun rukka na mubtada ba tare da wasada ta harfin adafi ba fa masalan misali da Allah ya ce wani wuri da Allah ya ce wa huwal ghafurul wadud dhul arshil majid fa'alul lima yurid kaga nan ga khabar wuri an ka na mubtada guda amma babu wasada ta harfi na adafi wa huwa shi Allah wa huwa shine mubtada wane ne Allah al ghafuru shine khabari wa huwal ghafuru shikenan jumla mufida ta cika mubtada da khabari wa huwa shi Allah shine al-ghafuru mai yawan gafara Allah shi gafarta muna al-wadud mai nuna soyayya ga bayansa Allah na son mu abba mu son kanmu musamman mu al'ummar manzon Allah duk gatan da akai Allah yayi mana yanzu ku diba shekaran jiya mun karanto tabaraka wa ta'ala ya ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atidun mutum bai taba yin furci da wata magafa ce tare da shi akwai mala'ika idh yatalaqal mutalaqiyanihi an al-yamin wa an al-shimal qa'id lokacin da masu haduwa da ayyukan bayi suke haduwa da ayyukan bayi suna zazzaune dama da hauni kaga mala'ika biyu kenan mala'ika guda gefen dama guda mala'ika kowannen mu yana da su ma alfizu min qawli illa ladayhi raqibun atid mutum bai taba lafzi da wata magana face suna nan ke yare to wanga da gefen dama shi ka rubuta ayyukan lada wanga shi ke rubuta ayyukan zunubi saboda gatanci sai an kace to wanga shi a head boy na gehen lada shi ka ba na gehen hagu umurni don haka da kai aikin lada shi bai tsaya neman umurnin kuwa sai ya rubuta amma in kai aikin zunubi sai ya ce mawa kakka rubuta bar sai yayi awa biyar in bai tuba ba don Allah an nuna gata ko ba an nuna ba in ka tuba cikin awan nan biyar ko rubuta ba ai ka ji gata na farko gata na biyu wanda yayi wanga girma duk abin da ka aikata na lada to Allah ba lada guda zai rubuta akalla ya ninka ma sau 10 zuwa sau 700 zuwa wanda ya so ya danganta ga ikhlasin ka wurin ya aikin kun ji daya amma shi ko zunubi komi girma nai in yayi girman dutsen Uhudu in ka aikata aikin zunubi da zunubi guda ba a ninka ba shi sau 10 wanda aka ninka aikin lada sau 10 shi yasa Allah ya gafarta mallan aukar gumi yace duk wanda kaga ya shiga wuta ya cancanta shigarta domin a ce ko kaddara ko da ninka mana aikin alheri sau 10 ɗaya ba an ninka sau 700 ko he da haka nan ba ko sau 10 ɗaya to a ce shi ko wanga zunubi sau guda a ce zunubi guda ya rinjaye lada 10 har a ce wanga ya hiyo akai ai ka cancanta shigarta kun fahimci magana tai ma'adda to balle wani aiki ba sau go wani sau 20 za a yi wani sau 30 wani sau 100 wani sau 700 wani hirma da 700 wanda Allah ya so ya danganta ga ikhlasin ka da kuma shi'a ta ubangiji to a ce duk a tara su zunubin ga da guda kwara guda aka rubuta ma su rinjaye wadanga me akai da kai akwai gata ko babu an yi mana don haka Allah na su yi ma'ana alwadudu daga wuddana ruba ma ya waddu alladhina kafaru law kanu muslimina da yawa waɗannan kafir sun kai gure ina da sun zama musulmi don haka wani fada da kuma su da takeici na su sun ka zo su zanka makku amma Allah bai hore musu ba to shi ya kiyaye da suka yi da ku ba ya kiyaye don ba su yarda da abin da kuka yi ba hasadata to yace wa huwal gafuru Allah shine al-gafuru kaga abin ga mubtada da khabari alwadudu mai nuna soyayya da algafuru da alwadudu duk guda ne ba guda bane amma siffa ce tawa ta Allah kaga shine algafuru shine alwadudu to kaga algafuru sai ya zan khabari na farko alwadudu sai ya zan khabari na biyu muna tare to ga khabari na biyu an ka amma ba a kawo wasu da tawa wal adafi ba babu harafin adafi zul arshil majid wane ne zul arshil majid shi dai Allah nan kaga zul arshi sai ya zan khabari na uku kaga an kawo shi ba tare da wasu data harafin adafi ba fa'alun lima yuridu wane ne fa'alun lima yuridu duk dai shi kaga wanga sai ya zan khabari na hudu ga khabari hudu an kawo ma mubtada guda ba tare da wasu data wawul adafi ba muna tare to sai yace hiya akhbarun waɗannan duka labarurruka ne khabari ne muta'addida masu yawa biduna harfil adi waɗanda an haka ba tare da harfin addafi ba lakin a hayanan sai dai wasu lokuta tati asma'ullah sunayen Allah suna zuwa wasu fatu da siffofi nai muqtarina tan waɗanda a hade bi wawil addafi da wata addafi wasu lokuta sunayen Allah ko siffofin Allah tunda kaga zul arshi kaga sifa ce zu sai da dukkan ji zu kaza sifa ce wannan ba suna bane sifa ce muna tare mai kaza madalla to yace wasu lokuta su akhbar suna zuwa sunayen Allah da siffofin Allah suna zuwa muqtarinatan suna hade biwawil adab da wata adab wa fa'idatu abinda a fa'ida haka nan kamar yadda sun ka zo ga ayan mu huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batinu muna tare abinda a fa'ida zuwa da akhbar na mubtada guda dawawul adafi na farko taukidus sabiqi karfafa sunan da ya gabata kaga da yace huwal awwalu sai yace wal akhiru kaga al akhiru me wawul adafi ke fa'idan ta dawa mugayira sadar kaga an ambace na farko an ka kawo ta adafi an ka ya nuna wadin nan ta fa'idan ta da nabi won gaba da yake da na farko ba jaa muhammadun wa amrun mutun nawa na taho yanzu mutun biyu kaga wawul adafi tana fa'idan ta da mugayira sai dai mugayira kuma ta kasu kashi kari kashi kashi akwai mugayiratu a ayanin akwai mugayiratu sifa akwai gasunan dai muna tare madalla yace to abinda daga cikin fa'idojin kawa wal adafi harafi na adafi tsakanin sunaye ko siffofin Allah taukidus sabiq karfafa sunan da ya gabata la'annaka domin kai idza adafta alai in kai ya adafi akai nai ja'altahu aslan ka sanya shi shine asali wal aslu thabitu asali kuma tabbatacce ne faniyan fa'ida ta biyu na sawa wal adafi ga sunaye ko siffofin Allah ifadatul jam'i fa'idantar da jam'i hadawa wala yastalzimu dhalika wannan bai lazimtar da ta'addudul mawsufi yawan wanda anka siffanta kamar yanzu nan da anka ce huwal awwalu wal akhiru tunda wata na fa'idantar da mugayira kenan ya nuna al awwalu da ba al akhiru daban haka yake a ba haka yake ba duk sunan mutum guda duk sunan Allah ne amma siffofin na bambanta yanzu kaga mugayiratu minana mugayiratu sifatin sabani in kace jaa muhammadun wa amrun ita mugayiratu a ayanin ne su daidai kun mutanen daban-daban ne shi abinda wannan adafi ke fa'ida amma in kace huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batinu da awwalu da al akhiru da azhar duk sifface ta mutum guda shine Allah amma mi wace irin mugayira cewa wannan ke fa'idan ta mugayirta sifatin na farko ne kuma na ƙarshe ne kaga farko da ƙarshe ai daban-daban suke madalla shine mugayirta sifa to ina yake wala yastalzimu zalika wannan bai lazimtar da ta'addudul mawsuf yawaita wanda anka siffanta ara'aita qawluhu ta ba ha ganin fadar Allah da yace subbi ismi rabbikal a'la ka tsallake sunan ubangijinka mafi daukaka ka tsallake sunan ubangijinka wane ne ubangijin mafi daukaka kaga mafi daukaka sifa ce ko suna sifa ce ta Allah mafi daukaka ina fatar kun fahimta kamar wani ya tambaya wane ne shi sai ka ce allazi khalaqa wannan da yayi halitta wane ne yayi halitta Allah mai halitta sifa ce ko suna sifa ce ta Allah allazi khalaqa wannan da yayi halitta fassawa kuma ya daidaitar da halittat wallazi qaddara wannan da ya qaddaro abubuwa fahada kuma ya shiryar da su ji dabba yaya an kai dabba ta san abincin ta bata da hankali ya an kai ta san danta ya an kai tsuntsu in yatta ya dawo keji ne ya kwana bai bace tunda bai da hankali Allah bai halice an kai ya an kai saboda shiryar da Allah ya yi musu natural shiriya akwai wani mallami da ya karantar da su ga inda gidan ku yake amma tsuntsu ya tahi tunda sahi ya ta shawagi amma in dare ya dawo nan kejin nan nashi bai yi wani wuri sai ya dawo kejin nan saboda shari'a ta ubangiji tururuwa tana ita kilomitoci ta dauki kwara abinci ta sake dawo maraminta ba ta taba ce ba muna tare to ina yake yace fal a'la can da yace sabbi ismi rabbikal a'la allazi khalaqa to al a'la din nan shine wanda ya halitta fasawa ya daidaitar da halittar huwa allazi qaddara kuma shine wanda ya qaddaro abubuwa fa hada kuma ya shiryar da su kaga wannan ya nuna ashe kenan adafi ne na mugayira ce ta sifa siffofin kawai na bambanta amma dai duk siffa ne nawa na mutum guda shine Allah to sai mu tsaya nan fa idza qulta al ma'rufu an al'adafa ya kace da madalla to sai mu tsaya in jibin Allah kamar sai mu tashi nan Allah ya sa mu na albarka ga madalla.